yanda aka gudanar da sallar mata ta duniya a jihar Tawar jamhuriyar Niger kenan. Sallar dai ta bana Tawakana a garin Cerasa Mangu a cikin da'irar birnin Kwanni, inda mata suka yi dandazo a wurin wannan bikin. Shugaban gundumar birnin Kwanni Malam Mukela Sarka shine ya wakilci gwamnatin jihar Tawa a wurin wannan bikin.
Wannan sallah ne ta mata wanda ba yau ne aka fara ta ba. Mata ne tun da shekaru cikin duniya gabaɗaya suka tashi suka tambaya inci kansu, saboda sun gani mata cikin duniya an maida su cikin gida, aikin gida.
Magashin garin birnin Kwanni da sarkin fulanin birnin Kwanni da jami'an tsaro da shugabannin ma'aikatan ne daban-daban na jiha da na gunduma da na ma na da'irori daban-daban na cikin jihar Tawa sun halarci wannan bikin. Malam Alasan Isa shine shugaban ma'aikatar da ke kula da al'umma da bada kariya ga kananan yara ta jihar Tawa.
Dalilin da aka haɗu yau a nan birnin Kwanni shine kun san duka tabbas ga wannan wata na mar kenan, wata na uku na nasara, ko duka kasashe na duniya suna haduwa, ko in ce suna yin wannan sallah ta mata kenan, an ce sallan mata sallah wadda ta zamanto ta kasashe duka na duniya.
A nasu bangare matan da suka halarci bikin sun yi mana karin bayani game da wannan sallar ta mata ta duniya ta yau.
Madam Muhammadu Ashatu Hashimi Sijibe, directrice ne ke departmental ta promotion de la femme protection de l'enfant ta wadda departement. Yau ranar hore ciki ce ta mu sosai mu mata na duniya gaba ɗaya. Misali ma sai mu ce nan Niger, tunda yau kun gani ga mu nan mun zo nan Cerasa da mun nuna murnar mu daga ta mu da su muka zo hannan ga muka nuna ma mata sun to kun gani dumbiya
na ajidan mari soko ni a dijuwan cikin sai dai na tawa sai mu ce mun gode Allah tunda ko kowa ce mata suka yi cikin duniya gaba ɗaya ba Niger kadai ba, dan mun ga ku maza kuna son ku taushe mana aiki hakkin mu alorki abinda kuka iya mun iya shi yalla wani abun ma da zamu ku ba ku iya yi.
Raila Ali, kai mun yi murna da sallaga da muka yi yau mu ƴan population da muka tarbi mata muka ajiyar ƴan tawa. Ya kamata mata su tsuda da juna, su zanga taimaka ma juna, su zanga shiga cikin asusun nai don su samu taimako ga juna.
A dai wurin wannan bikin an yi wake-wake da wasannin kwaikwayo da dama domin nuna muhimmancin kyautata rayuwar iya mata a cikin al'umma. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.